إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake unguwar GRA cikin garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar dan Khattabi Allah yarda da shi wannan majalisi shine majalisi na 127 a wannan yammaci na Alhamis 21 ga watan Dhulhijja hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wadda yake dadai da 27 ga watan 6 shekara ta 2024 idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata muna bayani dangane da rayuwar Sayyidina Umar ta ƙarshe a ƙarshen kalifancinsa wannan gabar ta kunshi bangarori guda hudu bangare na farko mun fara karatu a kansa lokaci ya daga mana hannu a majalisin da ya gabata shine addu'ar Sayyidina Umar da yayi a aikin hajjin sa na ƙarshe a shekara ta 23 inda yace du'a Umara fi akhiri hajjati lahu sanata 23 shafi na 488 wannan addu'ar kamar yadda bayani ya gabata Sayyidina Umar yayi addu'an a wani guri da ake kiransa Al-Abtahu Al-Abtah wani guri ne da yake kusa da garin Makka wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaje aikin hajji anan ya yada zango to sai zamanto abun kamar sunna ga waɗanda suka maye gurbin Annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen jagorantar al'umma musulmi Sayyidina Abubakar da yazo ya zama jagora shi ma a duk lokacin da ya shiga aikin hajji garin Makka to a Abtah nan yake ya da zango ma'ana nan ne masaukin sa tunda manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallam nan ya rika a matsayin masaukin sa to haka abun ya ci gaba da tafiya har zamanin Sayyidina Umar wannan guri da Sayyidina Umar ya sauka a matsayin masaukin sa gurin da ya yada zango lokacin da ya je aikin hajji bayani ya gabata kan cewar yayi addu'a ya roki Allah madaukakin sarki akan Allah ya dauki rayuwar sa saboda shekarun sa sun yi yawa sannan karfin sa yayi rauni talakawansa sun yawaita a gurare daban-daban to yana tsoro kar yadda shekaru suka tura karfin sa yayi rauni mabiyansa suka yawaita ya tauye wajen haƙoƙin su to shine yake nema gurin Allah madaukakin sarki da ya dauki rayuwarsa ba tare da ya tauye wani abu cikin nauyi da Allah madaukakin sarki ya dora masa na jagorantar al'umma musulmi ba wannan addu'a ta Sayyidina Umar yayi ta ne a Abtah can kasan garin Makka. To bayan ita akwai wata addu'a da ya sake yi bayan ya isa garin Makka, tare da cewar mawallafin wannan littafi bai kawo wannan addu'ar ba, amma ita ma tana cikin jerin addu'o'i da Sayyidina Umar yayi, fatan Allah madaukakin sarki ya dauke shi ya koma ga Allah tsoron kar wannan nauyi da yake wuyansa ya zamanto yafi karfinsa, kuma a wayi gari bai sauke haƙin wannan nauyi ba, kuma Allah madaukakin sarki ya tambaye shi akan haka. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi ko asari da aka samu daga Sayyidina Umar, wanda yake bayyana cewa bayan Sayyidina Umar ya kammala aikin haji ya koma garin Madina, shigarsa garin Madina ke da wuya, ya sake roƙon Allah madaukakin sarki akan ya dauki rayuwarsa. Yace Allahumma rzuquni shahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Wannan addu'ar Sayyidina Umar da yayi ta biyu kenan bayan isarsa garin Madina. Yace Allahumma rzuquni shahadatan fi sabilik, ya Allah ka azurta ni da yin shahada akan tafarkinka. Waj'al mauti fi baladi rasulik, sannan ka sanya mutuwata ta zamanto cikin garin manzanka, shine garin Madina. Kaga bayan wancan addu'a da Sayyidina Umar yayi akan Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa a garin Makka, a wani guri da ake kiransa Abtah, bai daddara ba, bayan ya dawo garin Madina ya sake maimaita shigen waccar addu'a ta farko, ya roki Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shahada akan tafarkinsa. To wannan addu'a ta sa gabar farko, wasu daga cikin iyalansa abun ya daure musu kai, suna ga tayaye za a yi Sayyidina Umar yayi shahada, alhali shi ba fita fagen daga yake ba, shi sai dai ya bada umurni, yana zaune yana bada umurni, kuma yana tura dakaru, sa'annan kuma yana bada shawarwari. To tayaye za a yi ya hadu da shahada shi da yake cikin garin Madina? Garin Madina kuma gari ne na musulmai tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kaga babu tsammanin cewar za a zo a yake shi a garin Madina. Wannan na farko kenan. Na biyu kuma daular musulunci ta yi karfin da ba a tsammani shugaban musulmi gaba daya zai yi shahada. To wannan abu ya daure ma wasu daga cikin iyalansa kai, cewa to taya za a yi shahada? To shi kuma ya roki Ubangiji shahada, shahada ba lallai sai a fagen daga ba, shi dai yana fatar Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shahada koda ba a fagen daga ba. Sannan gabar addu'arsa ta biyo roki Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa a cikin garin manzansa, garin Madina kenan. Garin Madina ana kiranta Madinatul Rasul, Madinatul Nabawiyya ana gaya mata haka, ana kiranta Madinatul Munawwara, wannan suna ne na baya-baya, amma galibi sunan da aka fi sanin garin Madina da shi shine Al-Madinatul Nabawiyya, Madinar Annabi, mato garin Madina, Madina Annabi. To shine Sayyidina Umar yake roƙon Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa a garin Madina, wato garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To me yasa Sayyidina Umar ya nemi Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa a garin manzon Allah, wato garin Madina? Malamai suka ce saboda addu'ar da ya ji Annabi yana yi lokacin da Annabi ya yi hijira daga garin Madina, ya dawo garin, ya yi hijira daga garin Makka ya dawo garin Madina, sahabbansa ba su saba da yanayi na iskan garin Madina ba, sannan abincin garin Madina ba su saba da shi ba, su ƴan Makka ne sun fi sabawa da iskar garin Makka, da abinci irin na garin Makka, da ruwa irin na garin Makka. To yanzu da suka samu canjin iska da abinci da ruwa, wannan sai ya haifar musu da matsaloli iri-iri, da zazzabi da rashin lafiya matsananci, wanda idan mutum ya wayi gari ba a tsammani za a wuni da shi, idan an wuni da shi ba a tsammani za a kwana da shi, ana tsammani kafin gari ya waye rai yayi halinsa. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kula da irin matsanancin yanayi da sahabbansa suka samu kansa a ciki, na canjin da suka samu na gurin zama, iska, abinci, ruwan sha, to sai yake roƙon Allah madaukakin sarki ya saita musu al'amarin su. Yake cewa Allahumma habbib ilaina almadinata ka hubbina makkata aw ashad. Yake cewa Allah madaukakin sarki ka sanya soyayyar Madina cikin zukatanmu kamar yadda ka sanya soyayyar Makka a zukatanmu, tunda su ƴan Makka suna son garin Makka. To yanzu sun yi hijira daga Makka sun dawo garin Madina, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah madaukakin sarki kamar yadda suka taso suke son garin su na Makka, yanzu haka Allah madaukakin sarki ya sanya soyayyar garin Madina cikin zukatansu, yace aw ashad, kuma sama da soyayyar da suke yi wa Makka. Ma'ana Allah madaukakin sarki ya sanya soyayyar garin Madina cikin zukatansu kamar yadda ya sanya soyayyar garin Makka cikin zukatansu, kuma sama da soyayyar da suke yi wa garin Makka. To wannan da sayyidina Umar ya ji annabi ya faɗi, yasa yake sha'awar Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa cikin garin Madina dube da wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma abu na biyu, akwai hadisi da Abu Dauda ya fidda shi cikin sunan dinsa da sanadi wanda yake ingantacce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man istata'a minkum an yamuta fil madinati falyaf'al. Duk wanda ya samu damar mutuwa a Madina to ya mutu a Madinan, kamar annabi yana ishara zuwa ga falalar mutuwa a garin Madina. Wannan hadisi ingantacce ne. To wannan hadisi yana daga cikin sabubban da suka sanya sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ya roki Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa a garin manzansa shine garin Madina. Kenan garin Madina, mutuwar mutum a cikin garin Madina tana da tata falalar ta musamman gurin Ubangiji subhanahu wataala. Amma wannan ba shi zai ba da dama wa musulmi idan ya je garin Madina, tunda ya ji an ce mutuwa garin Madina akwai falala, yayi kokarin kashe kansa dan ya gamu da wannan falalar. A nan mutum maimakon ya samu falala sai dai ya hadu da ukuba da fushi na Ubangiji subhanahu wataala, saboda ba a so mutum ya kashe kansa. Allah madaukakin sarki ya hana bawa ya kashe kansa, yace wala taqtulu anfusakum. Allah yace kada ku kashe kawunanku. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati, kar ku jefa kawunanku zuwa ga halaka. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin hadisi cewar duk wanda ya kashe kansa ranan gobe kiyama zai shiga cikin wuta. Abin da ya kashe kansa da shi za a masa ukuba a cikin gidan wuta. Idan guba ya sha ya kashe kansa da wannan guban, to guban shi za a yi ta birka masa a cikin gidan wuta. Idan da wuka ya kashe kansa, to wukan nan da shi za a yi ta masa azaba a cikin gidan wuta. In hangin din kansa yayye mutu, to a gidan wuta za a yi ta masa azaba da hangin. Saboda haka mutum ya kashe kansa ya shiga uku ya lalace. Shine da aka zo daga yakin Uhud, bayan an kammala yakin Uhud sahabbai suna tadin yakin tsakanin su, a ambaci sunan wannan a jinjina masa, a ambaci sunan wancan a jinjina masa, a cewa ne kan ana fata insha Allah yana cikin ƴan aljanna. Da aka ambaci wani cikin jerin waɗanda aka ga sun yi bajinta a fagen daga wajen yakan mushrikai, sai aka kyautata masa zato aka jinjina masa. Annabi ya ce yana wuta. Suka ce ya Rasulullah, kaga irin kokarin da yayi kuwa? Ya ce kwarai, na ce muku yana wuta. Kuje ku dubo yanayinsa ku zo ku bani labari. Annabin Allah kenan. Allah madaukakin sarki na bankade masa abinda sauran mutane bai bankade musu ba, saboda manzancinsa. Wannan shi ake kira mu'jiza. Mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Allah zai fifita shi da wasu abubuwa akan mutane ta yadda zai fito da abinda sauran mutane ba za su iya fito da shi ba. Zai bankado abin da sauran mutane ba za su iya bankadowa ba. Wannan mutumi da aka kama hanya aka je ana dubawa, a duba nan a duba can, can sai aka ganshi tsakanin wasu mutane ya kashe su, an masa rauni, ya karasa kansa da kibiyar da take hannunsa, kaga kenan ya kashe kansa. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace yana wuta. To kaga kenan duk falala da aka ambata na mutuwa a guri baya sa mutum ya je kashe kansa. Ana samu wasu daga cikin jahilai na alhazai waɗanda in sun je aikin haji mutum da gangan mota ta taho a guje sai ya shiga gabanta sai ta banke shi ya mutu saboda ya ji an ce akwai falala dangane da mutuwa a Madina wani kuma saman beni zai hau da gangan sai ya fado da kansa ya jeho kansa daga saman beni ya fado ya mutu saboda ya ji an ce akwai falalar mutuwa a garin Madina to wannan idan ya mutu maimakon ya shiga aljanna maimakon ya haɗu da rahama da falala ta Ubangiji sai ya haɗu da ukuba da fushin Ubangiji da azabarsa Allah madaukakin sarki ya tsiratar da mu to sayyidina Umar waɗannan addu'o'i na manzon Allah da wannan ishara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa ya roki Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shahada sa'annan kuma ya dauki rayuwarsa cikin garin manzansa wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yake nuna mana falalar wannan gari na Madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa ma wasu daga cikin malamai suke kafa hujja da wannan addu'a ta sayyidina Umar kan cewar wannan dalili ne dake nuna cewar garin Madina yafi garin Madina yafi garin Makka falala saboda da garin Makka yafi garin Madina falala to da sayyidina Umar zai roki Allah ya dauki rayuwarsa a garin da yafi falala shine garin Makka to amma da bai roki Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa a garin Makka ba ya roki Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa a garin Madina wannan na nuna cewar garin Madina yafi garin Makka falala malamai sun yi ijma'i cewar wannan addu'a da sayyidina Umar yayi addu'o'i guda biyu sayyidina Umar yayi addu'a ta farko yayi ta a Makka bayan ya kammala aikin haji shine Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa saboda yadda shekaru suka tura masa sannan kuma karfinsa yayi rauni ga talakawansa sun ƙara yawa sun haɓaka sun bunƙasa saboda an buɗe garuruwa da dama musulunci ya mamaye su to yana roƙon Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa ya koma ga Allah subhanahu wataala kar ya tauye dangane da nauyi da Allah madaukakin sarki ya dora masa na talakawansa wannan addu'arsa ta farko kenan addu'arsa kuma ta biyu bayan ya isa garin Madina ya roki Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shahada sannan kuma ya dauki rayuwarsa a cikin garin manzansa sallallahu alaihi wasallama wato garin Madina waɗannan addu'o'i guda uku na sayyidina Umar malamai sun yi ijma'i cewar Allah madaukakin sarki ya amsa wa sayyidina Umar wannan addu'a ta sa to abin da zamu je gaba ta biyu da zamu je gare ta bayan mun duba gaba ta farko wacce ta kunshi bayani kan addu'a da sayyidina Umar yayi akan Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa kuma Allah ya azurta shi da shahada sannan kuma ya zamanto a garin annabi wato garin Madina to gaba ta biyu kuma za a hakaito mana hudubar da sayyidina Umar yayi bayan dawowansa garin Madina tunda wanda yake jagora na al'umma a al'amuransu na duniya a wancan lokaci shine jagoransu a al'amuransu na lahira wanda zaka samu shine shugaba na al'umma a wancan lokaci kuma shine liman a wancan lokaci shi zai jagorance su a duniyar su kuma shi zai jagorance su a lahirar su to shine gaba ta biyu kenan yace akhiru khutbati jumu'atin li umara fil madina akhiru khutbati jumu'atin li umara fil madina karshen khutba da sayyidina Umar yayi ta juma'a a garin Madina bayan dawowarsa daga aikin haji wanda daga ita kuma Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa yace wa kad zakara Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ba'd ma qalahu Umar fi khutbati al-jum'ati 21 dhil hijjah 23 hijriyah وهي آخر خطبة له قال في نفس الخطبة إني رأيت رؤيا لا أراها إلا حضور أجل عبد الرحمن رن أوف الله أرددشي شمانا تكين العشرة المبشرون بالجنة متاني قوما دا أكمسو بشارة دا الجنة يا هكيتو منا خطبر سيدنا عمر ريتك أرشي يتشي بعض ما قاله عمر في خطبة الجمعة ياكي تومن ونساشن أبن دا سيدنا عمر يفتي أخطبر ستا صلى الجمعة رانن أشرين دا تايا غواتن دو الحجة شكرة تا أشرين دا أكو باين هجرة وتبان داو سيدنا عمر دقا أيكين هجي جمعة ستفركو داي وتكوما إتتزمة تكرش أراي ورسا yace wa hiya akhiru khutbatin lahu ita ce karshen khutbar sayyidina umar wacce daga kanta bai sake yin khutba ba fati Allah ya dauki rayuwar sa qala fi nafsi alkhutba sayyidina umar ya fadi cikin wannan khutbar da yayi yace inni ra'aytu ru'ya la araha illa hudura ajal hudura ajal yace lalle ni nayi wani mafarki wannan mafarkin da nayi ba komai nake gani ba fati halartowan ajalina kamar ajalina ne yazo mafarkin da sayyidina umar ya kwanta yayi yana ga wannan mafarkin ishara ce da take bayyana cewar ajalin sa yazo ishara ce da take fito masa da cewar fa ajalin sa ya matso abin da yake gani kenan dangane da wannan mafarki da yayi yace ra'aitu ka annadikan naqarani naqratan aw naqratayn nuqratan aw nuqratayn yace na ga zakara yazo ya cake ni caka daya ko kuma caka biyu nuqratan aw nuqratayn ya cake ni sau daya ko kuma sau biyu wa inna qauman ya'murunani an astakhlifa sannan wasu mutane suna umurtata in jagorantar da wanda zai mai gurbi na wa uayyana al-khalifata min ba'di in ayyana wanda zai zama khalifa a bayana wato wasu suna bashi shawari cewar gabanin rai yayi halin sa gabanin ajali ya zo masa me zai hana ya ayyana wanda a bayan rasuwar sa shi zai mai gurbin sa wajen jagorantar al'umma musulmi sayyidina umar yace wa inna allaha lam yakul liyudayya dinahu wala khilafata yace amma ni ina da garanti ina da tabbas cewar lallai Allah madaukakin sarki ba zai tozarta addinin sa ba haka kuma ba zai tozarta khalifancin sa ba ma'ana jagorancin al'umma Allah madaukakin sarki ba zai tozartar da shi ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ba zai tozartar da addinin sa ba haka abin da ya shafi jagorantar al'umma waɗanda suke bayi na Ubangiji subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ba zai tozartar da wannan al'amari ba yace walal ladhi ba'atha bihi nabiyya sannan kuma haka zalika abinda Allah madaukakin sarki ya aiko annabin sa da shi Allah ba zai tozarta shi ba yace fa in ajjala bi amrun fal khilafatu shura bayna ha'ula'i sitta alladhina tuwfiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa anhum rad yace idan wani al'amari ya gaggauce ni ma'ana yayi sababin ajalina na koma ga Allah ba tare da mun shirya ma hakan ba galibi shiri ga hakan shine muqaddima kamar jinya mutun yayi matsananciyar jinya wacce da wannan jinyar ai tsammani cewar zai wuce ta wannan jinyar yanzu in mutuwa karab daya ce ai kaga ba a shirya mata ba amma in mutuwa ta zo da jinya nan dama ana tsammanta cewar koyaushe za a iya tafiya ko gobe ajali zai iya halinsa ko jibi ko wani sati to amma in ba jinya haka kawai ake rayuwa mutuwa ta zo to za a ce mutuwa ce wacce take ta fuja'a wato mutuwa wacce ba a shirya mata ba to shine sayyidina umar yake cewa idan mutuwa ta zo mun tabazata wacce ba a shirya mata ba yace to shi shawarin da yake bayarwa al'amarin khalifanci na al'umma al'amarin jagoranci na al'umma shura baina ha'ula'is sitta ya zama shawarwari ne tsakanin waɗannan mutane guda shida waɗanne ne mutane guda shida yace alladhina tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa anhum rad sune waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ya koma ga Allah yana mai yarda da su idan har mutuwa tai halinta ajali ya dauke shi gabanin a shirya masa to shi abin da yake ga ya dace shine a duba mutane guda shidan nan a ba su wuka da nama su je su yi shawarwari a tsakanin su duk wanda suka zaba suka ayyana ya zama jagora ya cancanci ya jagoranci al'umma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu yana mai yarda da su gabaki ɗayan su. Waɗannan mutane guda shida da sayyidina Umar ya ambata, wata riwayar ta ambaci sunayen su cewar ma ya ambaci sunayen su. Nan riwayar da aka kawo mana riwaya ce ta Imam Ahmad da ya fidda ita cikin musnad ɗinsa da sanadi wanda yake ingantacce, wanda ba a ayyana sunan waɗannan mutane guda shidan ba, amma a riwayar Imam Hakim da ya fitar da ita cikin mustadrak ɗinsa ta bayyana cewar sayyidina Umar ya bayyana sunan waɗannan mutane guda shidan. Mutum na farko sayyidina Uthman, Allah ya yarda da shi. Mutum na biyu sayyidina Aliyu, Allah ya yarda da shi. Mutum na uku Abdurrahman ɗan Awu, Allah ya yarda da shi. Sai mutum na hudu Sa'ad ɗan Abi Waqqas, Allah ya yarda da shi. Mutum na biyar Zubairu bin al-Awwam. Sai mutum na shida Talhatu bin Ubaidillah. Waɗannan mutane guda shida da sayyidina Umar ya ce idan ajali ya yi halinsa, to a bar jagoranci a tsakaninsu su je su yi shawarwari a tsakaninsu, su tattauna tsakaninsu, duk wanda suke ga ya cancanta a tsakaninsu su ayyana shi ya zama jagora, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu yana mai yarda da su. Kuma maganar sayyidina Umar haka ce, ko tantama babu ko shakka babu, saboda waɗannan mutane guda shida suna cikin mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu shaida cewar su ƴan aljanna ne a majalisi guda cikin lafazi guda tare da mutane guda hudu gabanin waɗannan mutane guda shida. Shi sayyidina Umar yana ciki, sayyidina Abu Bakar yana ciki, Abu Ubaidata bin al-Jarrah yana ciki. Anan ba ambaci Abu Ubaidata bin al-Jarrah ba, an ambaci Uthman, Aliyu, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin al-Awwam, Talha bin Ubaidillah. Mun ji guda shida, amma ba ambaci Abu Ubaida ba, Abu Ubaidata bin al-Jarrah. Dalilin da yasa ba ambace shi ba, shi ya rasu lokacin baya raye. Shi ya rasu a annobar da aka yi a shekara ta 17, wasu malaman suka ce shekara ta 18. Sayyidina Umar kuma wannan a bayanin da yake a shekara ta 23 ne. Kakenan a lokacin Abu Ubaidata bin al-Jarrah ya rasu da shekaru shida ko kuma shekaru biyar. To shi yasa ba ambace shi ba cikin waɗannan mutane guda shida. Sannan sayyidina Abubakar kuma dama ai sai da ya rasu ne sayyidina Umar ya mai gurbinsa. To kaga shi ma ambatansa ba zai zo a nan ba. To yanzu mutum ɗaya ya rage cikin jerin mutane goma da aka musu bishara da aljanna. Kaga in ka cire Abubakar da Abu Ubaida su sun riga sun rasu, ba da za a ambatansu ya zo a nan. Umar kuma shi ne yake wannan ambatan, kaga shi ma ba zai ambaci kansa ba, tunda ana batun wanda za su mai gurbinsa ne. To yanzu mun samu mutum uku, ga nan mutum shida da sayyidina Umar ya ayyana cewar jagoranci ya zama shawari tsakaninsu, duk wanda suka zaɓa ya cancanta. To yanzu saura mutum ɗaya, ina labarin mutum ɗaya. Mutum ɗayan nan kuma lallai fa yana raye. Me yasa to sayyidina Umar bai sanya shi cikin jerin shidan nan ba, tunda shi ma yana cikin jerin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu yana mai yarda da su? Saboda duka mutane goman nan da aka musu bishara da aljanna, kowane ɗaya daga cikin su manzon Allah ya rasu yana mai yarda da shi. To anan gurin sayyidina Umar ya ayyana mutum shida, bai ayyana na bakwai din ba, alhali na bakwai din a lokacin yana raye. To me yasa shi din bai sa shi cikin shidan ba? Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin al-Awwam, Talha bin Ubaidillah. Su shida ya ambata, na bakwai din bai ambace shi ba, shine Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid shine mutum na bakwai. Me yasa sayyidina Umar bai ambace shi ba? Malamai suka ce dalilin da yasa sayyidina Umar bai ambace shi ba, saboda shi yana da kusaci da sayyidina Umar, ƴaƴan baffanu suke da sayyidina Umar na farko kenan. Na biyu akwai surkuntaka tsakaninsu da sayyidina Umar. Ya auri ƴar uwar sayyidina Umar Fatimatu bintul Khattab, Umar bin al-Khattab. Ƴar uwar sayyidina Umar shi Sa'id bin Zaid ya aure ta, kamar yadda shi ma sayyidina Umar ya auri ƴar uwar Sa'id bin Zaid. To waɗannan alaƙoƙi da suke tsakanin sayyidina Umar da Sa'id bin Zaid, sayyidina Umar da ya kalle su sai ya ji tsoron kar ya ambace shi. Idan an zo zaben jagora sai a duba kusacinsa da Umar sai a zaɓe shi. ma'ana in ya ayyana shi cikin mutum shidan nan da ya ayyana ya sa shi na bakwai din su, idan an zo shawarwari sai a duba cewa ai to ai shi yana da dangantaka da Umar, yana da kusaci da Umar, to me zai hana shi din mu zabe shi mai gurbin Umar? To abinda sayyidina Umar ya ji tsoro kenan, shi ya fi so kawai in an tashi zaben jagora kar a duba kusaci, kar a duba dangantaka, kawai a duba cancanta, waye ya fi cancanta gwargwadon shawarwari, to sai a zabe shi a ayyana shi ya zama shine wanda zai jagoranci al'umma musulmi. Wannan dalili ya hana sayyidina Umar ya ambaci Sa'id ibn Zaid cikin jerin mutanen da ya ambata, waɗanda cewar in an tashi ai shawari ya zamanto jagoranci, ya zama shawari tsakanin su, saboda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya rasu yana mai yadda da su. To abu yanzu mun duba gabobi guda biyu. Gaba ta farko addu'a da sayyidina Umar yayi na roƙon Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa. Gaba ta biyu mun duba khutbar da sayyidina Umar yayi ta ƙarshe bayan dawowansa garin Madina, khutbar Juma'a wacce ta auku ranar 21 ga watan Dhulhijja, irin wannan rana da muke ciki a yau 21 ga watan Dhulhijja. To a irin wannan rana khutbar sayyidina Umar ta faru, sai dai shi ta dace da ranar Juma'a, mu kuma yau ta dace da ranar Alhamis a shekara ta 23 bayan hijira. Yace yayi wani mafarki, abin da ya gani cikin mafarkin shine ba komai ke bayyana masa ba, face ajalinsa ya matso, shine ya ga wani zakara ya zo ya cake shi so daya ko kuma ya cake shi so biyu, ba komai yake gani ba, face ajalinsa ya matso. Yace kuma mutane da yawa suna bani shawari in ayyana wanda zai zama jagora a bayana. Yace to ni kuma ina da garanti cewar Allah madaukakin sarki wannan addini nasa ba zai tozarta shi ba. Haka abin da ya shafi jagoranci tsakanin bayinsa, Ubangiji subhanahu wataala ba zai tozarta shi ba. Haka zalika abin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzansa da shi ba zai tozarta shi ba. Yace to in ajali yayi halinsa gabanin ayi wani tsari ko ayi wani shiri, to jagorancin al'umma ya zama shawari tsakanin mutane guda shida waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koma ga Allah yana mai yadda da su. Yanzu saura gabobi guda biyu dangane da rayuwar sayyidina Umar ta ƙarshe. Gaba ta uku, wani sababi ne yasa sayyidina Umar yayi shahada? Sai gaba ta hudu, ita ce gaba ta ƙarshe, yaya shahadar sayyidina Umar ta faru, yaya ta kasance? Waɗannan gabobi guda biyu ina ga gabanin mu karanta su, akwai dan wani maudu'i da shi mawallafin littafin ya shigo mana da shi, gabanin mu je ga duba bangarori guda biyun nan. Yace akwai wasu maganganu da sayyidina Umar yayi gabanin ya rasu waɗanda ababen dubawa ne, suna cike da wa'azi, suna cike da jan hankali, suna cike da fadakarwa. Yace wa min kalamihi wa mawa'idihi radiyallahu anhu, daga cikin maganganun da sayyidina Umar yayi yana raye, da wa'azuzzukansa da yayi, da nasihunsa da yayi, da jan hankalinsa nan ya zubo mana adadi mai tarin yawa, amma lokaci ba zai bamu dama duka mu karanta su ba, sai dai zamu duba 5 zuwa 6. Yace an Sabit bin Hajjaj qala Umaru hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, daga cikin wa'azuzzuka da sayyidina Umar yake yiwa talakawansa, yake yiwa mabiyansa, shine galibi yakan musu nasiha da wannan lafazi cewar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kuna yin hisabi wa kawunanku gabanin a muku hisabi. Bawa koyaushe zauna yi hisabi wa kansa, ya duba ya gani a wannan makon da ya gabata ayyukan da yayi wanne ne yafi rinjaye, shin ayyukan lada ne suka fi rinjaye ko na zunubi, ayyukan alkhairi ne suka fi rinjaye ko kuma na sharri? Bawa ya zauna yi wa kansa hisabi, idan na sharri ne suka fi rinjaye, to ya tuba ga Ubangiji, ya dau izina yayi taka tsantsan, saboda mutuwa batta ba da notice, mutuwa batta sallama, koyaushe za ta iya zuwa. Idan kuma na alkhairi ne suka fi yawa, sai gode wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, saboda ba dabararsa bace, ba iyawarsa bace, ba kokarinsa bane, dace ne da taufiki daga gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ya duba ya ga watan da ya gabata, ayyukan da yayi wanne yafi rinjaye na sharri ne yafi rinjaye na alhaki ne yafi rinjaye ko kuma na alkhairi ne yafi rinjaye shekarar da ta gabata tunda yanzu muna shekara ta 12 cikin shekarun cikin watannin sama muna wata na 12 afwan muna wata na 12 a shekarar kalendar musulunci muna wata na 12 to yanzu sai ka lissafa kaga daga wata na farko zuwa wannan wata na 12 shekara guda da ya gabata ayyuka nawa kai wanda kake ji a ranka cewar Ubangiji ya karbi wannan aiki kake da kyautata zaton cewa a cikin shekarar da ta gabata aiki kaza da kaza da nayi gagarumin aiki ne nake ji a raina kuma ina fatan Ubangiji ya karba mutum ya zauna ya duba wannan sannan ya duba ya ga ayyuka nawa yayi na sharri a shekarar da ta gabata wata kin cikin ayyukan da yayi na sharri akwai wanda ya fusata Ubangiji subhanahu wataala zai iya jefa shi cikin fushin Ubangiji da ukubarsa to wannan nasiha ce ta sayyidina Umar shi kuma ya tasirantu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana bayyanawa cikin hadisi cewar alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut mutum wanda yake nagartaccen mutum ayayyen mutum jajirtaccen mutum nagartaccen mutum shine man dana nafsahu wanda ya zauna ya hisabi wa kansa wannan jajirtaccen mutum ne annabi ya jinjina masa annabi ya yabe shi jajirtacce tsayayye nagartacce shine wanda zai zauna yi wa kansa hisabi ya duba ayyukan da yayi na bara wanne ne yafi rinjaye da sharri da alkhairi ayyukan da yayi na watan da ya gabata wanne yafi rinjaye ayyukan da yayi na makon da ya gabata ayyukan da yayi a wunin yau daga fitowar rana zuwa faduwarta wanne ne mafi rinjaye shin na alkhairi ne mafi rinjaye gode wa Ubangiji ko sharri ne mafi rinjaye ya tuba ga Ubangiji ya dauki izina yayi taka tsantsan annabi ya ce to wannan shine wanda zai zauna yayi hisabi wa kansa shine nagartaccen mutum jajirtacce tsayayye sannan kuma wa amila lima ba'da almaut yayi aiki saboda abin da zai biyo bayan mutuwa shine na kwanciyar kabari yana tunanin kwanciyarsa a kabari yaya za ta kasance wannan sai ya sa ya tsaya yayi aiki tukuru fatar yayi kyakkyawan kwanciya cikin kabari cikin limana tsayuwarsa gaban Ubangiji ranan gobe kiyama yaya zai kasance fatan ya tsaya lami lafiya salamun salama sai yayi nagartaccen aiki shine wa amila lima ba'da almaut kuma yayi aiki saboda abin da zai biyo bayan mutuwa wannan tsayayyen mutum jajirtacce kenan inji annabi sallallahu alaihi wasallama ka kenan sayyidina Umar ya tasirantu da wannan lafazi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku hisabi wa kawunanku gabanin a muku hisabi annabi sallallahu alaihi wasallama yace wal ajizu malalaci kuma wanda ya gaza man atba'a nafsahu hawaha wanda yayi ta bin son ransa wa tamanna ala llahi al'amani yayi ta burace wa Ubangiji yayi sako jiya sai yace ai babu na abu yau din ma fa yana kan sabon bai tuba ba sai yace bari sai gobe buri ne kaga wannan yana burin Allah kai shi gobe in Allah kai shi gobe mu ya tuba to shin yana da garantin zai kai gobe yayi sako makon da ya gabata bai tuba ba har yanzu yana cikin sabon sai yace sai yana cewa sai wani sati zai tuba ko sai wani sati zai bari kaga wannan buri ne yake yi wa Ubangiji shin yana da garantin zai kai wani sati yayi sako watan da ya gabata har yanzu fa bai tuba ba sai yana fatan a'a sai wata mai kamawa ko watan sama ko bayan wata biyu ko uku wannan shine wa tamanna ala llahi al'amani zai taburace wa Ubangiji zan yi kaza amma fa bai fara ba na alkhairi yana fata wai wani sati zai yi kaza da kaza na alkhairi zai ciyar zai sadaka amma ba yau ba gobe ba sai wani sati ko kuma ba watan nan ba sai wani wata ko kuma sai badi wannan shine wa tamanna ala llahi al'amani zai taburace wa Ubangiji ba zai aikin alkhairin ba sai taburi yayi ta fata sai badi sai shekaru biyu masu zuwa sai shekaru uku masu zuwa alhali ran ba a hannunsa yake ba to wannan yana daga cikin tasirantuwa da sayyidina Umar yayi daga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma yace wa zinu anfusakum qabla an tuzan ku kokarin auna kawunanku gabanin a auna ku ka dora ayyukanka akan sikeli ka auna su gabanin a zo a tsora aikinka a kan sikeli a auna shi. Kaga in ka auna ka kula da cewar sharrin ya fi alkhairi sai ka yi taka tsantsan ka ɗauki izina. To wannan na daga cikin nasihu da Sayyidina Umar ya kasance yake yi. Sannan daga cikin nasihun da yake ta uku yana cewa man kasura dhahikuhu qallat haibatuhu, duk wanda dariyarsa ta yawaita kwarjininsa na karanta. Duk wanda dariyarsa ta yawaita to kwarjininsa yana karanta, kenan kar ka zama mai yawan dariya. Ba a so kana daure wa mutane fuska, saboda sake fuska wa mutane wannan ita ma sadaka ce. To amma nan ba shi ya baka dama koyaushe kyalkyalkyalkyalkyal kai ta kyalkyala dariya babba abu da karami, wannan yana tafiyar da kwarjinin bawa. Sannan daga cikin nasihu da Sayyidina Umar yake yi yace wa man mazaha ustukhiffa bihi, duk wanda ya zama mai yawan wargi mai yawan wasa sai a rena shi, hakan sai sa ana ganin shi sakwa-sakwa, ana ganin shi ba shi da nauyi. Idan ya zama jiman da'iman rayuwarsa ya kare a wargi, rayuwarsa ya kare a wasa, rayuwarsa ta kare a zolaya, to wannan sai a gan shi ba shi da daraja sosai a idon mutane. Kenan koda za ka yi zolaya kana yi kaɗan-kaɗan sai ka kame, amma ya zama rayuwarka duk ta kare a zolaya, ta kare a wargi, ta kare a wasa, to galibi mutane sai su rena ka. Sai nasiharsa ta ƙarshe da za mu ƙarƙare a kanta yace wa man akthara min shay'in urifa bihi, duk wanda ya yawaita abu sai a san shi da wannan abu, har ma sai ka ga ana laƙabi wa mutum da abu, abinda ka yawaita yinsa ko ka yawaita nana tashi sai ka ga ana maka laƙabi da wannan abu. Wannan galibi ya fi bayyana a makarantu, za ka ga ɗalibai suna sa malamansu laƙabi dube da abin da malamin ya yawaita yi. Akwai malamin da ɗalibai suka sa masa suna kokuwa, saboda in yayi darasi sai ya ce kokuwa, sai suka sa masa suna kokuwa. Akwai malamin da ɗalibai suka sa masa suna are you getting me, in yayi darasi sai ya ce are you getting me, sai suka sa masa suna are you getting me ko are you with me. Akwai malamin da aka sa masa suna are you with me, in yayi darasi sai ya ce are you with me, sai suka sa masa suna are you with me. Akwai kuma malamin da ɗalibai suka sa masa suna katibu sharri, ma'anan katibu sharri mai rubuta sharri, saboda shi duk rubutun da zai yi in dai rubutun zai fito to zaka ga ukuba ce ga ɗalibi ko horo ne ga ɗalibi, sai suka sa masa laƙabi katibu sharri, kuma sunan sai zamanto ya bi shi. To galibi idan mutum ya yawaita abu zaka ga wannan abun ya bi shi, har ma ana kiransa da abun sai abun ya zamanto ya batar da sunansa na hakika. To shine wannan na daga cikin nasihun Sayyidina Umar, wa man akthara min shay'in urifa bihi, duk wanda ya yawaita abu to za a san shi da wannan abu, har ma ana masa laƙabi da wannan abun ta yadda laƙabin zai zamanto ya yi rinjaye a kan sunansa. To yanzu abubuwa guda biyu suka saura dangane da bayani kan rasuwar Sayyidina Umar ko shahadarsa. Abu na farko sababin da ya sa Sayyidina Umar ya yi shahada, abu na biyu ta yadda Sayyidina Umar ya yi shahada ɗin. To waɗannan abubuwa guda biyu ina ga saboda ƙurewar lokaci za mu jinkirta bayani kansu har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu mako na gaba. Za mu dasa aya a nan, abubuwan da muka faɗa wanda suke daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.